daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jahuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai saurare ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ta bakin daya daga cikin dattijan majalisar Najeriya inda ya tabbatar mana da cewa suna nan suna shirin tsige shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki
babu shakka muna gani mu ƴaƴan APC a majalisar dattijan Najeriya mu baiwa shi Bukola Saraki wanda ke shine shugaban majalisar dattijan yanzu shawara na ya bar wannan matsayi na shugaban majalisa
daga nan kuma zan bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin bambancin abin da ke faruwa a majalisar tarayyar Najeriya yanzu da wanda ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki musamman game da canza shekar shugaban majalisa lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1 2022655555 kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira sai kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce ana sa ran za a fara ba da rigakafi a cikin makon nan ta yiwu gobe Laraba da safe don shawo kan barkewa annobar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Hukumar ta lafiya ta tabbatar da cewa mutane 43 suka kamu da cutar Ebola ciki har da mace 34 Hukumar ta lafiya ta ce kwararren jami'an kiwon lafiya da suka jagoranci shirin ba da rigakafi a lokacin da aka samu barkewar cutar Ebola kwanan nan a lardin Equator da ke Congo su ne za a kai biranen Beni da Mangina a arewacin lardin Kivu inda aka gano cutar a makon da ya gabata Hukumar ta kuma ce za a bi irin tsarin ba da rigakafin da aka bi a Congo a arewacin Kivu hakan na nufin za a fara da waɗanda suke tattare da hadarin kamuwa da cutar kamar jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan agaji daga nan sai iyalansu da makwabtansu da sauran jama'a da aka tantance cewa sun yi hulɗa da waɗanda suka kamu da cutar Ebola Gano waɗanda suka kamu da cutar na cike da hadari a wuraren da ake fama da tashin-tashina a arewacin lardin na Kivu. Mai magana da yawun hukumar WHO, Tarek Jasarevich, ya ce ta yiwu wasu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna a wuraren da ake yawan rikici, kuma watakila a yi amfani da dogarawan kwantar da tarzoma wajen kare jami'an kiwon lafiya. Yau talata kasashen Kenya da Tanzania suka tuna da zagayowar ranar da ƴan alƙa'ida suka kai munanan harhare a ofishin jakadancin kasashen shekaru 20 da suka gabata kasashen da aka fara samun bullar kungiyoyin ƴan bindiga da suka zama barazana ga duniya mutane fiye da 250 aka kashe haka kuma wasu kusan 5000 suka jakata a wasu munanan harharen bom da suka faru ƴan mintoci tsakani a biranen Nairobi da Dar es Salaam Shekaru uku bayan wannan harin, ƴan kungiyar Al-Qaida suka tuka wani jirgin saman fasinja da ya afkawa cibiyar cinikayya ta duniya da ake kira World Trade Center a birnin New York da kuma ma'aikatar tsaron Pentagon da ke wajen birnin Washington inda mutane kusan 3,000 suka mutu. Iyalan waɗanda harin ya shafa da jami'ai sun tattaru a wajen bikin tuna rana a yau a wani wuri da aka gina cikin haraba ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi. Bikin ya sami halartar jakadan Amurka a Kenya, Robert Godek, da ƙungiyar mawaƙan Nairobi da suka raira taken Kenya da na Amurka a lokacin da mahalarta taron suka riƙe kendira a yayin da aka karanto sunayen waɗanda suka mutu a harin. haka zalika an shirya wani taro mai kama da wannan a birnin Darul Salam. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran, wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba akan tilasta wato akan takaita shirinta na nukiliya, amma daga baya aka dage a karkashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar, ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata, abinda ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yau Talata cewa an sake sanya takunkumi akan Iran a hukumance. Wannan shine takunkumi mafi tsanani da aka taba sanyawa, kuma a watan Nuwamba matakin zai ƙara tsanani. Duk mai hulɗar kasuwanci da Iran ba zai yi wata harkar kasuwanci da Amurka ba. Kwanciyar lafiyar duniya shine kawai nake bukata, ba wani abu ba, a cewar Trump. Takunkumin da aka sanya zai auna bangaren kamfanonin motocin Iran da harkar kasuwancin gwal da wasu abubuwa masu martaba na kasar da kuma harkokin kudin kasar.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yammacin yau ne ƴan majalisar APC suka yi wani taro na gaggawa a gidan shugaban jam'iyyar Adams Oshimole a Abuja akan rikicin da ke faruwa a majalisar dattawa. Bayan sun kammala taron ne, wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta gana da ɗaya daga cikin jigajigan ƴan jam'iyyar. Ga abin da ta haɗa mana.
Distinguished Senator Abdullahi Adamu, menene ya zafi haka an ce kuna ta tarurruka na kokarin tsige Abubakar Bukola Saraki? Gaskiya ne wannan?
Babu shakka, muna gani mu ƴaƴan APC a wajen dattijan Najeriya, mu baiwa shi Bukola Saraki, wanda ke shine shugaban majalisar dattijan yanzu, shawara na ya bar wannan matsayi na shugaban majalisa da yake kai yanzu. Dalili ko shine a tafiya idan demokradiyya, muddin aka samu majalisa wanda yake an samu jam'iyyar take da ƴaƴa mafi yawa a wannan majalisa, su ne al'ada majalisa ta yadda musu su ba da shugaban tafiyan wannan majalisai. To amma lokacin da muka zo shekara 2015 da za a fara wannan majalisa na takwas, wato 8th Senate, da shi Bukola Saraki da aka zaba tutan APC, da Ahmed Lawal da aka zaba shi ma tutan APC, duka su biyu suna bukatar shugabancin wannan gida. To aka kai aka dawo shi Ahmed Lawal, gaskiya ya fi Bukola Saraki mutane a majalisa suka fi yawa. Shi kuma Bukola Saraki ya ki ana gobe za a yi zama na rantsar da ƴaƴan majalisar dattijai, sai aka samu wata yarjejeniya tsakanin ƴaƴan APC da ke tare da Bukola Saraki da kuma ƴaƴan PDP da ke wannan majalisa. Wannan kawace da aka yi haramtacciya ce, domin bisa al'ada na siyasa, al'adar demokradiyya, mutum da aka zabe shi a tutan jam'iyya, in zai wani abu da zai shafi ainihin rayuwar wannan majalisa ko wannan jam'iyya ta zabe shi, yana da haƙƙi da ya sanar da jam'iyya cewa to fa ga kaza kaza zai faru, kuma in zai wani abu sai jam'iyyar nan ta yarda. Mu da aka zaba yi majalisa 109 a tsarin mulkin Najeriya, mu 109 ne, sai aka samu ƴaƴan majalisa guda 54 kawai, da ƴan APC da ƴan PDP a ranar da aka wani abu, a ciki mutum kaman 20 da wani abu ko 30 haka suka zaɓi Bukola Saraki, sannan kuma suka zaɓi wanda ya tsaya zaɓe da shi. Tun nan sai ya tsaya a kan cewa ai tuje shi yanzu ba zai yiwu ba, tsige shi zai yiwu ba, sai an samu mutane 2-3 na ainihin ƴaƴan majalisa. Kenan a majalisa mutum 109, dole a sa mutum akalla 73 kafin a tsige shi, abinda sai dogara da shi kenan. To tunda aka yi wannan abu, mun kokarin shan maganin zama da halin da samu kanmu ciki, to a kwana tashi sai shi da kanshi da wani bukata nashi da kanshi, wanda jin dadin dambe, sai kai kafa, sai ya bar APC ma baki daya, sai je ya shiga PDP. To kuma da ya tashi haka, sai tashi da kambin da ya samu ko da yake wani kawance haramtaccen dan kawance da BDP amarya dan APC to ya bar wannan matsayi da ke bai ba sai tafi da shi
kai lawyer ne doka ta ce ku ne a majalisa na dattawa za ku zabi shugabannin ku da kanku akwai inda doka ta ce domin yana jam'iyyar adawa a sauke shi
wannan ba abin da za ce akwai doka rubutacciya akai ba wanda shi akan gaskiya amma duk inda ake demokradiyya a duniya da muka sani America ne Ingila ne France ne ko Italy duk jam'iyyar ce take dirinjaye a majalisa ita ke ba da shugaban wannan majalisa
to yanzu ku ne kun tabbatar cewa ku ne kuke da rinjaye a majalisa yanzu haka
yadda kika san cewa mutuwa gaskiya ne haka muka san cewa a yau ba gobe ba muna da ƴan jam'iyyar APC guda 53 tabbatattu a ƙasa muna da kuma ƴan jam'iyyar Abga guda 2 wanda suke tafiya tare da mu kuma insha Allah zaben da ina 11 ga watan nan da mai gulbin dan jam'iyyar da rasu ba Bauchi da wanda rasu Madakin Daura mu wayannan suka zo za mu zama mutum 55 idan aka kawo wanda za mu je mu karbi gobe nan da ya dawo cikin APC za mu zama mutum 56
to idan ya makale cewa doka ba ta ce ya sauka ba yake sauka ya za ku yi da shi
ba zan so in albakin dukkan yan majalisa ce albasa ba amma na tabbatar miki shi danci ne a cikin majalisa akwai cikin APC suka fi shi danci kin ga ya ko wannan jini
kana ganin a majalisan dattawan nan misali in kuka yi yunkurin tsige shi za ku iya samun 2-3 na yan majalisan dattawa na ku tsige shi
dan tsige shi kan tabbata tsige shi in Allah ya so yadda muddin rai da lafiya ki zuba ido za tsige shi bai sha maganin naƙin nan ya dokin naƙi kuma ya tsere ba zai yi ba to wannan zalim ba hannun sa yake ba dan zalim na hannun Allah Allah kuma ba zalimin kowa bane ba
to madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare ne da muryar Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin bambancin abin da ke faruwa a majalisar tarayya yanzu da wanda ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki musamman game da canza shekar shugaban majalisa lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To gashi mun sami kira daga Jigawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Yusuf Babangaje ne trader ringi.
To Babangaje menene ra'ayinka? Akan maudu'in.
Ya wannan dambarwa da ke faruwa. Wannan majalisa.
Eh.
Ba ta zo mana da mamaki ba.
Me yasa kace haka?
Ba dan komai ba saboda ka san duk lokacin da aka ce yau ga shugaban majalisa kuma aka ce ya fita daga jam'iyya mai ci ya kuma koma ta adawa dole ake tabbata da kunni na ganin cewa an sauke wannan shugaban majalisa don ba zai zamana a ce wanda yake shugabantar majalisa a ce ba dan wato jam'iyya mai ci bane to dan haka suke wannan kutun a ga cewa an cire shi to amma na san shi kansa shugaban majalisa
eh to kuma kamar kiran nashi ya katse mun gode to bari mu koma jihar Kaduna assalamu alaikum
amin wa alaikum salam sashin Hausa na muryar Amurka barkanku da yammaci
yawa wace magana daga Kaduna
eh sunana Prince Abubakar daga garin kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya wato a zahirin gaskiya wannan dambarwa da ke faruwa a majalisar dattawan tarayyar Najeriya a gaskiya magana ma iya cewa yana da bambanci da wanda ya faru a shekara ta 2014 zuwa da 15
menene bambanci
kuwa yawa eh abin cewa a shi wannan gwagwarmaya da ake na wannan lokaci ya bambanta da wancan domin ko wancan shi gwagwarmaya ne ake na neman yanci matalaka a wancan lokacin wanda har ya kai ga shugabannin majalisar na wancan lokaci suka canza shita amma kin ga na wannan lokacin ba gwagwarmaya ne na nima matalaka yanci ba a gwagwarmaya ne na radin kai wanda shi shugaban majalisar dattawa yayi wannan ra'ayi ne nashi na kashin kanshi ba dan yan Najeriya yayi shi ba dan haka mu a gurin mu da bambanci da
To mun gode kwarai Prince mun ma mun gode bari mu koma jahar Kwara Assalamu alaikum
Amin alaikum assalamu wa rahmatullah mai magana Dello Garba ina so kutar Najeriya ne Bulaus kala kala daga nan Kwara
To muna jin
garan gane da abin da ya faru a majalisa gaskiya ba abu ne wanda yake ba
eh
dan mu dai duk abin da za a yi to muna so a yi shi na gaskiya kuma ai abin da ya kamata
To
wannan ita ce takaitacce gudun mata na gode
To mun gode mu ma ga kuma kira shigo mana daga Bauchi Assalamu alaikum
Alaikum assalam sashen wasanin murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kasan ma daki karamar hukumar Zanjo jihar Bauchi
To Sama'ila Isfawa me kake gani game da wannan maudu'in da muke magana akai menene bambancin
To bambanci shine waɗannan majalisun tarayyar Najeriya da suke sama hawara suna yin wannan abu ne majority su shi kaman bangaren shugaban majalisa
na
karaji suna yin abu ne don son zuciyarsu don buƙatar kansu amma ba ba
to
amma domin darin talakawa suke yi sai su zauna su yi abin da ya dace domin ci gaban ƙasa domin ci gaban al'umma mu yanzu haka ma a jihar Bauchi muna nan muna jiran yan majalisun da canza shekansu zo don ba don mu suke ba suna yi don kansu ne
to kana
kan suke muna nan da
kana gani kenan duk ɗaya ne da na wancan gwamnatin da wannan ba su da bambanci
da amma ai su ne wa'ancan din ne suka komo duk su ne ai ba a canza su ba na PDP ne suka dawo cikin APC ai suka shiga rigan Baba Buhari
to mun gode kwarai bari mu koma jihar Zamfara assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to ake magana daga Zamfara
kuna magana da Muhammad Lawal ne daga Gusau
to muna jin ka menene naka ra'ayin
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wato ra'ayina akan wannan mauludin shine kamar yadda sauran yan uwa suke faɗi wato ita ta ma siyasar Najeriya ta zama to ba siyasa ba ce ta akida
to
siyasa ce ta son rai saboda kuma sanadiyar da ta zama siyasa ta son rai saboda kowane su waɗannan da aka zaba suka je kan wurin mafi akasarin su ba sun je bane da muryar talakawa don su yi wasu aiki mafi akasarin su
to
sun je ne don biyan bukatar su to saboda haka yanzu sun ga ba za su samu biyan bukata ba ga wannan da sun kalle cikin farfajiya ke sun samu cin nasara to don haka ga yanzu shi ne sai su sake komawa ga inda sun ka ko inda sun ka fito don suna ganin kai sun ka koma za su samu biyan bukata wanda suke so wannan shi ne bambancin canjin da aka samu daga 2015 da kuma wanda ake samu yanzu
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. Bari mu koma kuma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mwa yake magana daga
Kaduna. Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaban makira America a Najeriya baki daya.
To Alhaji Musa Garo muna jin ka menene naka ra'ayin?
To ai idan kika dauki wannan al'amari na yan majalisa damun ai su bangaren su ayyana da kika ji suna ta wannan koma-koman ai dole ne majalisa ma dole ta samu irin wannan matsalolin kuma idan kika lura da kyau za ki ga su kansu ayyana yayin da suke tattauna da biyu da sauransu a wannan majalisa ba suna yi domin talakan da ya zabe su bane
to
talakan da ya zabe su ne a bai a ce a kawo muku bajet ma ku kai wata takwas ba ku samu hannu ba kaga ba suna yi don a taimakawa talaka bane dan haka ya kamata ku talakawan Najeriya su fahimci mutanen da suke yi domin su kuma irin su Abdullahi Adamu da suke wannan kokari Allah ya saka musu da alkhairi
to menene bambancin da ku yadda ya faru a da bambancin ya kake
kin lura da waɗansan wanda ya faru a da su waɗansan wanda suka faru a da suna yi ne domin su kawo wani sauyi ko kuma a ga wasu abubuwa amma ne yanzu idan kika lura a suna yi domin kar'ayin kansu ne kuma su duk mutumin da na kalubale su duk wannan majalisar Najeriya da yake da rigar Buhari ba kariya yake ya je faɗa ne kawai saboda ra'ayin kanshi dan haka wannan al'amari ne kawai mun riga mun gano kuma ɗan Najeriya talakan Najeriya ya fahimci cewa waɗannan ɗan majalisar da tijai mutane ne wanda suke tsara kansu
To mun gode Alhaji Musangaro bari mu koma kuma lafiya a jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To kamar line nashi ya katse, bari mu koma jihar Yobe.
A'a, bai katse ba, bai katse ba.
To, to muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Akan me yake magana ne ai majalisa?
Eh, menene bambancin wato abin da yake faruwa yanzu a majalisar Najeriya da wanda ya faru a baya? Musamman lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki.
Abin da yake faruwa? Shine. Wajiye wa
to layin shi ya katse, bari mu koma jihar Yobe. Assalamu alaikum. To kamar shi ma Yoban babu kyau, bari mu ko je Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam daga Gombe ne?
To wace magana daga Gombe?
Ba Muhammad daga Gombe.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina
to mun gode da bayyana ra'ayi. Eh, muna jin kawa, ke magana daga Kano.
Kana magana da Umar Kuyi daga Kano, kana kallaka ga Kano Najeriya.
To muna jin ka, menene naka ra'ayin? To mun gode duk da dai line nashi ba a ji sosai, kuma da wannan kiran nashi ne zama na ƙarshe wanda zamu dauka a yau. Sai dai gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu da wani sabon maudu'i. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:51 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda aka zo karshen wasannin kwallon kafa na kofin kasar ko kuma cup national karo na 44 da waka na birnin Maradi. Kungiyoyin da suka fafata a wasan karshe sune Racing Football Club ta birnin Yamai da AS Garda National ita ma ta birnin Yamai. Kungiyoyin da sun share minti 120 suna gwabzawa ba kungiyar da ta saka kwallo a ragar abokiyar gogayya tam. Sai daga nan aka ce bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda bayan bugu biyar kowane kungiya da ta yi an tashi 4-4. Sai a bugu na 6 ne kungiyar kwallon kafa ta AS Garda National ta yi nasarar saka kwallon ta raga, yayin da Racing Football Club ta mai ta kasa saka nata. Aka tashi 5-4 a ƙarƙashin nasarar AS Garda National. AS Garda wannan nasara ita ce ta biyu da ta samu bayan wadda ta samu a shekara ta 2007. Sai kuma wannan shekara ta 2018 a wasanni guda 4 na ƙarshe ko kuma final na kofin kasar ko cup national da ta buga, kungiyar za ta wakilci jamhuriyar Niger a wasannin kwallon kafa na CAF ko kuma CAF a shekara mai zuwa, wanda dai ya cima kungiyar kwallon na ƙarshe a bugun daga kai sai mai tsaron gida shine Ibrahim Parizo na AS Garda National. Idan ko muka leka ketare yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da kakar sayan ƴan wasanni a kungiyoyi daban-daban na Turai, inda dan kasar Belgium na Alex Wilsel dake buga a rukunin na ɗaya na kasar Belgium na kullun kafa, wanda takarar gani a wasannin kullun kafa da kasarsa na duniya da ya kammala kasar Rasha. Yanzu haka zai koma kungiyar Dortmund na kasar Jamus. Shi ko Vidal dan kasar Chile tuni aka rataba hannu a wadin nan tsakanin kungiyar sa ta Bayern Munich da Barcelona ta kasar Spain. Kudin da Bayern Munich
za ta samu albarkacin sarda wannan dan wasar sun kai har zuwa surutun kuɗi miliyan 20 na euro
shi kuma Paolo Maldini tsohon tauraruwar ƙwallon kafa mai bada kariya ga mai tsaron gida na kasar Italia tsohon dan wasan da ya share sama da shekaru 25 yana buga ma kungiyar ƙwallon kafa ta Milan AC yanzu haka dai ya rattaba hannu a yau din nan domin ci gaba da kawar tasa gudunmuwa a wasannin ƙwallon kafa na kungiyar ta Milan AC ta kasar Italia kungiyar da a baya bayan nan ke fuskantar kuma baya a fagen wasanni na cikin gida na Italia da ma na kasashen Turai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yancin addini sau da dama akan kira shi yancin jama'a na farko a kasar Amurka. Shine yanci na farko da waɗanda suka kafa kasar suka sa a cikin jerin yancin ƴan ƙasa dake kundin tsarin mulki. A wani jawabi da ya gabatar lokacin kammala wani taron shugabannin addinai da nufin karfafa yancin gudanar da kowane addini mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ƙara jaddada kudurorin gwamnatin Amurka na jagoranta kasashen duniya wajen bawa kowa haƙƙin shi na addini mataimakin shugaban kasar ya nuna damuwar shi akan ƙaruwar rashin mutunta addinan juna a kasashe da dama a duniya wanda ya hada da kasashen Turai misali a kasar Russia Kristoci 'yan dariƙar Jehovah Witness fiye da 170 aka hana su gudanar da addinin su jami'an gwamnati suka kwace shalkwatar 'yan dariƙar Jehovah Witness dake kusa da majami'ar St Petersburg aka kuma rufe duk wasu dakunan ibadun su baki daya a kasar kana da kama mabiya addinin da kai su gidan kaso kimanin shekaru 70 bayan kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa har ya zuwa yanzu ana ci gaba da kai wa Yahudawa hari lamarin kuma yana karuwa a kasashen Turai da ya hada da kai wa tsofaffin da suka tsira daga harin kisan kare dangi gwamnatin Amurka na ƙara nuna damuwarta kan yadda ake samun yawaitar tsangwama akan mabiya addinin musulunci gwamnatin Amurka na aiki da gwamnatocin kasashen Turai da dama da kuma wasu kungiyoyi kamar su kungiyoyin kasashen Turai da kungiyoyin tsaro a kasashen don kawo ƙarshen kiyayya a tsakanin mabiya addinai al'ummar Amurka suna matukar jin dadin yancin addini kuma za mu ci gaba da goyen bayan jama'a a duk faɗin duniya da suka hada da kasashen Turai waɗanda suke kare addinai Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce ana sa ran za a fara bada rigakafi cikin makon nan ta yiwu gobe Laraba da safe don shawo kan barkewa annobar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta tabbatar da cewa mutane 43 suka kamu da cutar Ebola ciki har da mace-mace 34. Yau Talata kasashen Kenya da Tanzania suka tuna da zagayowar ranar da 'yan alƙa'ida suka kai munanan hare-hare a ofishin jakadancin kasashen shekaru 20 da suka gabata. Kasashen da aka fara samun bullar kungiyoyin 'yan bindiga da suka zama barazana ga duniya. Amurka ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Iran wanda a baya ta taba sanyawa don hurawa kasar lamba akan takaita shirinta na nukiliya. Amma daga baya aka dage a karkashin wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 2015. Shugaba Donald Trump ya sha sukar wannan yarjejeniyar ya kuma fidda Amurka daga ita watanni uku da suka gabata. Abin da ya janyo sake maida takunkumin wanda ya fara aiki a daren jiya Litinin. To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julius Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu Carl Sterling ni Hafsat Dami so rake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya